إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai tarin albarka na masjidut tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muftari Anda Aliyu dake GRA cikin garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda wannan halkar za ta zama ita ce ta 96 a wannan yammaci na Alhamis 21 ga watan Safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina yana da shekara 1445 wanda yake daidai da 7 ga watan 9 shekara ta 2023 a halkar da ta gabata mun shiga bayani kan laqabi na Amirul Mu'minin da aka yi wa Sayyidina Umar Allah ya yarda da shi yaya aka yi aka fara wannan laqabi wa Sayyidina Umar mun fara bayani kansa a halkar da ta gabata sai lokaci ya cin mana in ba amince ba mun yi bayani cewar wannan laqabi na Amirul Mu'minin gabanin Sayyidina Umar ba a san shi ba kuma ba a amfani da shi ma'anar Amirul Mu'minin wato sarkin mu'minai shine amir sarki ko shugaba al-mu'minun kuma mu'minai don aka ce amirul mu'minin sarkin mu'minai ko kuma shugaban mu'minai to wannan laqabi da ba a san shi ba an fara shi ne kan sayyidina Umar to mun yi bayani cewar an samu riwayoyi guda uku waɗanda suka bayyana yadda aka yi aka fara yi wa sayyidina Umar wannan laqabi daga nan kuma duk wanda zai zo bayan sa sai aka ci gaba da masa irin wannan laqabi na Amirul Mu'minin mun karanta riwaya ta farko wacce ta bayyana mana yadda aka yi aka fara yi wa sayyidina Umar wannan laqabi muka ce riwayar Ibn Sa'ad ya fidda ita cikin littafin sa At-Tabaqatul Kubra cewar bayan rasuwar sayyidina Abubakar Allah ya yarda da shi gabanin ya rasu ana ce masa khalifatu rasulillah wato khalifan manzon Allah wanda ya mai gurbin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da zartar da al'amura kamar yadda annabi yake zartarwa gabanin rasuwarsa to sai zaman to bayan rasuwar sayyidina Abubakar wanda yazo bayan sa shine sayyidina Umar kenan sai ake ce masa khalifatu khalifati rasulillah khalifan khalifan manzon Allah wato wanda ya mai gurbin wanda ya mai gurbin manzon Allah to wannan in aka ci gaba da tafiya a irin wannan tsari abun zai yi tsayi tunda wanda zai zo bayan Umar kaga za a ce khalifatu khalifati khalifati rasulillah Uthman kenan to wanda zai zo bayan wanda ya zo bayan Umar sai a ce khalifatu khalifati 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 rasulillah to abun zai yi tsayi da yawa to da aka kula cewar abin zai tsayi sai sahabban annabi suka ce to me zai hana su tuna ce masa amiru tunda shi shugaban su ne su kuma mu'minai sai suna ce masa amirul mu'mini wannan ita ce riwayar da ibnu sa'ad ya fidda ita cikin littafin sa at-tabaqatul kubra to daga nan sai ake kiran sayyidina umar amirul mu'minin wannan riwaya ta farko kenan mun karanta ta a halkar da ta gabata riwaya ta biyu kuma mun shige ta gabanin mu fara bayani kanta sai lokaci ya kure shine inda yake cewa wa an ibn shihabin an samu daga ibn shihab mun yi bayani cewa sunansa muhammad bin muslim bin shihab az-zuhuri yana cikin manyan marawaita hadisi muhammad bin muslim bin shihab az-zuhuri ya rasu shekara ta 125 bayan hijira to riwayar nan da zamu karanta ta biyu wacce za ta bayyana mana yadda aka fara yi wa sayyidina umar laqabi da amirul mu'minin an samu ta ta hanyar ibnu shihab az-zuhuri Allah ya masa rahama yace anna umar ibn abdul aziz lallai umar dan abdul aziz Allah ya radiyallahu anhu sai Allah ya yarda da shi muka ce galibi magabata suna amfani da rahimahullahu ga wanda ba sahabi ba wanda kuma yake sahabi suna amfani da radiyallahu anhu wannan shine abin da magabata suka tafi akai cikin tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su tare da kyautatawa Umar dan Abdul Aziz tabbas mutum ne wanda yake nagartacce kuma ya bar misalai a jagorancin sa da yayi wanda duk wani shugaba inda zai duba tsari na gudanarwa na mulki na Umar dan Abdul Aziz ko da bai dauka ya kwaikwaye shi gaba ɗaya bai dauki wasu daga ciki zai rabauta ko shakka babu duniyar sa da lahirarsa duka Umar dan Abdul Aziz jagorancin da yayi bai wuce shekaru 2 da watanni 5 ba amma misalan da ya bari dangane da adalci da nagartacciyar mulki ko nagartaccen mulki idan mutum zai mulki na shekara 100 ya kwafi abinda Umar dan Abdul Aziz ya a shekara 2 da wata 5 to ya tsira gaban Allah subhanahu wataala duniyarsa da lahirarsa wato idan za a bude shafi na tarihin sa za a kawo maka misalai wanda sun fi shurin masaki na nagartarsa da adalcinsa da rawar da ya taka wajen nagartacciyar jagoranci irin jagorancin khalifofin annabi sallallahu alaihi wa sallam su abubakar su umar su usman su ali da kuma ire-iren su mutum ne mai tsantseni mutum ne mai gudun duniya mutum ne mai adalci mutum ne mai tsoron haɗuwansa da ubangiji shi yasa lokacin da aka bashi jagoranci ya je ya samu matarsa yar abdul malik bin marwan abdul malik bin marwan gabanin umar dan abdul aziz ya zama khalifa shi ma yayi khalifanci na daular banu umayya ya jagoranci al'umma musulmi to matarsa fatima yar abdul malik bin marwan kaga tunda ta fito daga babban gida zai zama tana da abun haninta to shine umar lokacin da ya zama khalifa ya zo ya same ta yace duk wasu gwalagwalai da kadarori da take da su in tana so ta ci gaba da rayuwa tare da shi a matsayinsa na mijinta duka ta sa a baitul mali duk da cewa mallakin ta ne yace in kuma su ta zaba shi kenan shi ba zai ci gaba da zama da ita ba ta je ta rike gwalagwalanta da kadarorinta tace a ita ta zabi ta zauna da mijinta yace to in kin zabi ki zauna da ni duk abin da kika mallaka ki sa a baitul mali haka kuma tayi duk gwalagwalan da ta mallaka ta dauka ta je ta sa a baitul mali wata rana ya buƙaci ya sha zuma sai aka yi rashin sa'a zuman sa da yake amfani da ita ta kare babu kuma wani zuma da zai sha to sai matar tasa Fatima sunanta tace ai ko ina da wata ajiyayyar zuma da aka siyo mun makon da ya wuce sai ce a to ai ko inda zaki kawo mun da kin kyauta ta kawo masa yayi amfani da wannan zumar bayan ya gama sai ce ina ku kika samu zumar nan tace ai ina da wasu ƴan dinari ne haka a hannuna sai na nemi mai mana aiki nace ya hau jaka cikin jakunan da aka kawo na zakka ya je kasuwa ya siyo mu sai ce subhanallah subhanallah ya za a yi ki amfani da dabbar da ba mallakin mu ba ki sa shi ya hau kanta ya je ya siyo mana ya dawo wannan zuman bata halatta mu amfani da ita ba saboda dabbar da aka hau aka je aka siyo zuman ba mallakin mu bace mallakin al'umma musulmi ne kawo zuman nan a sa a baitul mali sai karfi zuman ya sa a baitul mali saboda dabbar da aka hau aka je aka siyo zuman ba mallakin su bace to in ana baka misalai na nagarta da yayi a jagorancin sa da tsantseni da kuma gudun ya afka cikin fushin Allah bisa amanar da take hannunsa na dukiyar al'umma zaka sha mamaki kwarai da gaske da kuma yanda yake bude kirjinsa wa talakawansa da yanda yake mu'amalatar su kai ka ce ba kowa bane alhali kuma shine jagora wata rana ya tashi a majalisinsa rana tayi rana tsaka ka san da rana suna zuwa su yi bacci da ake kiran sa kailula dan huta da suke yan awowi awa 1 zuwa 2 haka wanda wannan kaman tilas ce a rayuwar Balarabe da da yanzu har Larabawan yanzu wannan bacci baya wuce to ya tashi daga majalisi zai tafi gida yana tare da ƴan majalisarsa sun fito daga majalisi sai ga wani mutum ya zo da takaddarsa takaddar tana kunshe da wasu bukatu nasa da yake nema daga gurin khalifa to sai ga khalifa shi kuma ya fito zai tafi yana ga kaman zai nisin su kuma ɗan majalisar khalifa yana ga kaman za su kange shi su hana shi ya karaso gurin khalifa saboda khalifa zai shiga gida ya huta wannan takadda ta sa sai je hota wa khalifa sai ta bugi goshinsa sai ta tsaga goshin jini sai yana kwaranya saboda rana tsakani ka san idan rana ta take zuban jini ba wahala sai takaddar ta fadi sai ce a dauko a miko masa takaddar da ya dauki takaddar ga jini na zuba amma ba ta jinin yake ba sai da ya karanta tsaf abin da ke cikin takaddar ya ga bukatun wannan mutumi sai ya sa hannu yayi signing akan duk bukatunsa a biya masa ya mayar masa da takaddarsa sannan ya koma ya aka wanke jinin aka toshe sannan ya karasa ya shiga gida bai ce masa cikanka ba gashi ya masa me rashin ladabi bai kamata ya jeho masa takarda ba amma bai dau mataki ba kuma bai nuna bacin rai ba sannan kuma ya biya masa bukatarsa to kaga yana bude kirjinsa dangane da talakawansa shi Umar dan Abdul Aziz kenan wato dai akwai misalai da dama wanda ba nan ba fagen zubo su bane dangane da shi wannan bawan Allah Umar dan Abdul Aziz hasali ma yadda akai aka same shi hanya ce wacce take nagartacciya kamar yadda Ibn Kathir ya kawo cikin littafinsa Al-Bidayatu wan Nihaya cewa wata rana Sayyidina Umar Allah ya yarda da shi ya fita kamar yadda ya saba fita da dare dama Sayyidina Umar kullun dare kan fita ya zaga cikin garin Madina ya ga yaya yanayin garin yake ya yanayin mutane yake waye mai koke waye mai bukata wannan al'ada ce da Sayyidina Umar ya tafi kanta a jagorancin da yayi wata rana ya fita bisa al'ada yana zagawa sai ya zo cikin gidajen Madina sai ya ji muryar wata mahaifiya tana cewa ƴarta yi sauri ƴata ki ɗebo ruwa ki kuza ma wannan nonon ki gauraya shi kafin gari ya waye saboda idan mun fita mu samu kuɗi mai yawa saboda nonon kin ganshi ba shi da yawa idan an tafi da shi haka kuɗin da za mu samu kaɗan ne amma in kika sa ruwa kika gauraya muka je muka sai za mu samu kuɗi mai yawa wannan yarinya sai take cewa mahaifiyarta ni shin ba amirul mu'minina ya hana wannan aikin ba wannan ha'inci ne wannan algus ne amirul mu'minina kuma ya hana sai wata ce ke da Allah wawuya ce yanzu ba cikin dare muke ba kuma ina amirul mu'minina yake ai amirul mu'minina baya ganin mu balle ki ce zai dau mataki kanmu. Yarinyar sai ta ce to ya mahaifiyata, idan Amirul Mu'minina baya ganin mu, Ubangijin Amirul Mu'minina ai yana ganin mu. Sai jikin mahaifiyar sai yayi sanyi. Sayyidina Umar yana tsaye yana jin wannan tattaunawa da ke kai kawo tsakanin uwa da mahaifiya da yarta, mahaifiya da yarta. To shine sai ya ce wa wanda suke tafa tare da shi, ka sanya alama a kofar gidan nan. Sai suka kada kansu suka tafi. Da gari ya waye, sai ya kira ƴaƴansa ya ce, waye a cikinku yake son auren auren masa? Abdullahi dan Umar shi dama yana da matarsa. Asim shine bai yi aure ba. Sai ce, ni ka auren mun ya babana. Sai ce, to ba wani abu. Sai ya aika a je gidan da ya ji wannan sauti na tashi cikin dare na tattaunawa tsakanin uwa da yarta kan sanya ruwa cikin nono don yayi yawa. Ya ce, a je a tambaye su cewar wannan yarinyar an mata miji ne, wacce ya ji suna tattaunawa ita da mahaifiyarta cikin dare. In an mata miji shi kenan, in kuma ba a mata miji ba, to Umar yana so ya aurar, ya nemi aurenta wa ɗansa. Yake ce wa ‘ya’yansa, ni kun gana na yi rauni na tsufa, ba don haka ba ni zan auri wannan yarinyar. In ji Sayyidina Umar yake ga ‘ya’yansa. To shi ne da aka je aka tambaya, shin wannan yarinya an mata miji ne? Mahaifiyarta ta ce, a ba a mata miji ba. Sai aka ce, to Umar yana nema wa ɗansa, ta ce, na ba shi. To shi ne aka aurar da wannan yarinya wa ɗan Umar Asim. To ita wannan yarinya sai ta haifi Ummu Asim ake ce mata. To sai ta haifi ‘ya. ‘Yadda ta haifa ita ce ta auri mahaifin Umar bin Abdulaziz. Ka kenan wannan ‘ya da Sayyidina Umar ya ji ta suna tattaunawa da mahaifiyarta, tana nuna mahaifiyarta a rashin cancantar yin ha’inci saboda Amirul Mu'minina ya hana, kuma Ubangijin Amirul Mu'minina yana kallonsu. Ta zama kaka ga Umar ɗan Abdulaziz, saboda yadda ta haifa ita ce ta auri, ita ta auri mahaifin Umar ɗan Abdulaziz. To shi yasa sai aka samu wannan nagartaccen mutumi. To riwayan nan da muke karatunta ta shi Umar ɗan ta hanyar Umar ɗan Abdulaziz aka samo ta, yace anna Umar ibn Abdulaziz, lallai Umar ɗan Abdulaziz radiyallahu anhu Allah yarda da shi, sa'ala Ababakar bin Sulaiman bin Abi Khaisama, ya tambayi Abubakar bin Sulaiman bin Abi Khaisama. Abubakar bin Sulaiman bin Abi Khaisama wannan yana cikin manyan tabi'an musulunci. Yayi riwaya gurin Abdullahi ɗan Umar, yayi riwaya gurin Abu Huraira, yayi riwaya gurin Hafsa, yayi riwaya gurin kakarsa Ash-Shifa. Sannan shi ma da yawa daga cikin tabi'ai sun yi riwaya gurinsa. Ya rasu shekara ta 91 bayan hijira. To Umar ɗan Abdulaziz yake tambayan Abubakar bin Sulaiman bin Abi Khaisama, babban tabi'in musulunci, wata tambaya yake masa. To anan ne za a hakaito mana yanda aka fara yi wa Sayyidina Umar laqabin Amirul Mu'minin cikin wannan riwaya ta Ibn Shihab az-Zuhud. Umar ɗan Abdulaziz, Allah ya masa rahama, ya tambayi Abubakar bin Sulaiman bin Abi Khaisama, babban tabi'in musulunci, Allah ya masa rahama. Yace, lamma kana Abu Bakr radiyallahu anhu yaktubu min Abi Bakr khalifati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, thumma kana Umar radiyallahu anhu yaktubu ba'dahu min Umar bin al-Khattab khalifati Abi Bakr, man awwalu man kataba Amir al-Mu'minin. Wannan ita ce tambayar Umar ɗan Abdulaziz da yi wa Abubakar bin Sulaiman bin Abi Khaisama. Ya ce, lamma kana Abubakar radiyallahu anhu, lokacin da Abubakar ya zama shi ne khalifa, jagora na al’umma musulmi, yaktubu, in ya tashi rubuta wasiƙa, yana rubuta min Abubakar khalifati Rasulillah, daga Abubakar khalifan manzon Allah, wanda ya maye gurbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama jagora na al'umma musulmi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace thumma kana umar radiyallahu anhu bayan abubakar ya rasu ya koma ga Allah subhanahu wataala umar ya zama jagora shi kuma sai kasance yaktubu ba'dahu yana rubuta ya tashi rubuta wasika yana rubutawa bayan sayyidina abubakar yana rubuta min umar bin al-khattab khalifati abi bakr in ya tashi jikin wasika dan a san daga ina wasikar take daga gurin wa wasikar ta fito yana rubuta min umar bin al-khattab daga umar dan khattab khalifati abi bakr khalifan abubakar wanda ya mai gurbin abubakar to kaga abubakar sanda yana khalifa yana jagora in ya tashi rubuta wasika yana rubuta min abubakar khalifati rasulullah daga abubakar khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma umar da ya zama jagora in ya tashi rubuta wasika yana rubuta min umar bin al-khattab khalifati abubakar sai ce to man awwalu man kataba amiral mu'minin tunda mun ji ana laqabi wa sayyidina umar da amirul mu'minin galibi wasiqu idan an rubuto su daga gurin sayyidina umar za a rubuta daga amirul mu'minin umar dan khattab to shine yake tambaya umar dan abdul aziz Allah masa rahama yake tambayan wannan tabi'i abubakar bin sulaiman bin abi khaisama cewa man awwalu man kataba amirul mu'minin waye farkon wanda ya fara rubuta amirul mu'minin kamar yana so ya ji yaya aka kirkiri wannan laqabi na amirul mu'minin faqala sai yace waye yace kenan wannan tabi'in wanda aka yi wa tambaya wani tabi'i abubakar bin sulaiman bin abi khaisama yanzu zai bada amsa wa umar dan abdul aziz bisa tambayar da ya masa yace haddathatni jaddati ash-shifa yace kakata ta bani labari wannan ash-shifa'u din tana cikin sahabbai tana cikin mata na sahabbai sunanta ash-shifa'u bintu abdullahi bin abd shams al-adawiyya ta fito da kabilar banu adi bakuraishi yace ta musulunta tun gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya dawo madina tana cikin sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin tana cikin waɗanda suka yi rigaye na farkon da suka karbi musulunci da farko cikin al-muhajirun ka kenan inda Allah yake cewa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wal-ladina tabauhum radiyallahu anhum wa radu anhu ta shiga cikin waɗanda Allah ya yarda da su kuma suka yarda da Allah subhanahu wataala ma'ana tana cikin waɗanda Allah ya jinjinawa cikin al-Qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana girmama ta dan yakan ziyarci gidanta lokaci bayan lokaci wasu lokatai ma in annabi ya ziyarce ta har bacci ya dauke shi a gidanta ta kan masa shimfidi sai ta ware wani wata tabarma batta da kowa ya zauna kan tabarmar ta annabi cin annabi yazo shi take shimfidawa wannan tabarma sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta rawaito hadisai masu tarin yawa daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam lokacin da tazo tayi mubaya'a wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai take tambaya wa annabi cewa ita zamanin jahiliya ta kasance tana ruqiya shin ya kamata yanzu ta ci gaba da wannan ruqiyar annabi yace to yi mun bayani ya kike ruqiyar tace in nazo ina kaza annabi yace ba laifi ki ci gaba da yi kuma ki koyar da Hafsa tunda kabila ɗaya suka fito tare da Hafsa wannan mata ash-shifa'u binta abdullahi bin abd shams sirka ce ga ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da ake kiransa shurahabil bin hasan wata rana ta shiga gidansa daidai lokacin an kira sallah mutane suna ta fita daga gidajensu za su tafi sallah shi kuma sai ta ga yana darbashe yana zaune bai niyya fita sallah ba ta ce ha'a yayi kuma an kira sallah kana zaune shi sirkinta ne yana auren yarta tace yaya an kira sallah kai kana zaune ba za ka tashi kai shirin sallah ba sai yace ba shi da suturar da zai je yi sallah mayafi ne yake da shi wanda yake zuwa sallah da mayafin annabi ya karba aro annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi aro annabi shi ma yana bukata shine ya karbi aro to tunda annabi ya karbi aro yanzu shi ba shi da mayakun da zai rufa ya je sallah sai ɗan riga ce kwa ɗaya ta saura sai ya raba gida biyu ya dan rufa dan gun da ya kamata da rabi ya ba matarsa ita ma ta rufe dan gun da ya kamata da rabi yace shi yasa kika ga ina zaune kenan ba hali ya fita ya je sallah saboda rashin sutura zai sallarsa a gida yanda ya sawwaka suturar da ta samu kaga wannan ya nuna maka waɗannan bayin Allah su ba duniya bace a gaban su kuma sun yi daddadan rayuwa a lokacin su ba a san hawan jini ba yau in kai ne a yau sai hawan jini ya kama ka ba ka da sutura abinda zaka ci ya gagare ka sai hawan jini wani sai ciwon zuciya ya kama shi to amma su hankalin su a kwance ba su san ciwon zuciya ba ba su san hawan jini ba ba su san ciwon depression ba ko anxiety irin da damuwoyin nan cututtuka da suke zuwa saboda damuwa duk ba a san su ba a lokacin su saboda karfin imanin su da sadaukarwan su da imani da kaddara abinda Allah ya kaddara musu sun san wannan shine abin da yafi cancanta da su kuma shi yafi zama alkhairi gare su to shi Abu Bakar bin Abi Khaisama tabi'i na musulunci yace ka kassa ash-shifa'u Allah yarda da ita ta bashi labari wani labari ta bashi wa kanat min al-muhajiratil uwal tana cikin waɗanda suka yi hijira na farko farko wa kana umaru idza dakhala as-suqa dakhala alaiha umar ya kasance in ya shiga nan yana mana dan takaitaccen bayani na falalarta duk da cewa mun yi bayani yace umar ya kasance idan ya je shiga kasuwa kan shiga gurin ta kai mata ziyara kamar yadda annabi shi ma kan ziyarce ta kenan mace ce wacce take da muhimmanci a gurin annabi kuma tana da muhimmanci gurin kalifofin annabi shi yasa sayyidina Umar in ya je shiga kasuwa gidanta na kusa da kasuwa sai ya ziyarce ta kana yace kataba Umaru ibn al-Khattab ila amilin bil Iraq wannan labarin da ita ash-shifa'u tabawa Abu Bakar bin Abi Khaisama kenan na dalilin da yasa aka fara yiwa sayyidina Umar laqabi da Amirul Mu'minin take cewa kataba Umar ibn al-Khattab ila amilin bil Iraq sayyidina Umar wata rana ya dauki wasika ya dauki takarda ya rubuta wasika zuwa ga gwamnansa da yake Iraki mun san sayyidina Umar yana da gwamnoni a garuruwa daban-daban tunda shi yana headquarter ta musulunci a zamanin annabi ita ce Madina haka zamanin Abu Bakar haka zamanin Umar Allah ya jada su gaba ta tunda yana Madina ai kaga yana bukatar ya samu wakilai a sauran garuruwan da baya zaune cikin su to Iraki na daga cikin garuruwan da ta shiga karkashin iko na daular musulunci a zamanin sayyidina Umar to sai tura gwamnansa wanda zai wakilce shi ya jagoranci al'umma a garin Iraki a madadin sayyidina Umar to shine wata rana ya dauki takarda ya rubuta wasika zuwa ga gwamnansa da yake Iraki wata irin wasika ya rubuta masa anib'as ilayya birajulaini jaldaini nabilaini as'aluhuma anil iraqi wa ahli sayyidina Umar wannan ita ce takarda wasikar da ya rubutawa gwamnansa da yake Iraki yace ib'as ilayya birajulaini ka turo min mutane guda biyu jaldaini waɗanda suke ƙarfafa maciya tuwo nabilaini wanda suke maɗaukaka wato ya zaɓa ya dirje cikin talakawansa shi gwamnan Iraki ya duba ya ga ƙarfafa sa'an nan kuma nagartattu maɗaukaka masu falala masu imani masu takawa ya turo masa su me yasa yake so ya turo masa su as'aluhuma anil iraqi wa ahlihi zan musu tambaya kan ya yanayin iraqi ya yanayin talakawan da suke zaune a iraqi ya mu'amala take tsakanin su da gwamnan su ya gwamnan yake gudanar da jagoranci me yasa yace a turo masa nabilai mutane waɗanda suke maɗaukaka masu falala saboda ya san ko tantama babu in sun zo ba za su koye masa wani abu ba ba za su masa ha'inci ba yanzu in wani ne zai ji tsoron ko gwamna ko kuma zai ga ya kamata ya rufa wa gwamna kar ya tona gwamna asiri gaban khalifa to amma idan ka kawo mai karfin imani mai takawa dole yana tsoron Allah ba zai faɗi abin da ba haka ba to sayyidina Umar yana da garantin in aka turo masa madaukaka mutane masu falala masu addini duk tambayoyin da ya musu sawa'un akan gwamnan sa da yake Iraki ne ko kuma kan talakawa zai bankade masa kyakkyawa da mummuna duka zai bankade masa to shi yasa yace a turo masa mutane guda biyu karfafa kuma nagartattun mutane madaukaka mutane zai musu tambaya dangane da garin Iraki da talakawan da kuma shi gwamnan ma ya ake gudanar da jagoranci wannan yana daga cikin wajiban shugaba dole ne shugaba idan ya tura wakilansa aiki gurare daban-daban kar ya nada kafa ya zauna tsuguna bai kare ba dole na bibiya yayi suke gudanar da aiki yau ko aiki ka sa mutun dole ka bibiya wannan aiki da na sa shi yayi yanda ya kamata in bai yi ba to dole ka dauki mataki in baka haka ba kai ma Allah zai tambaye ka yanzu kai a matsayinka na shugaba ka wakilta wani ya je ya gina asibiti to dole ne ginin asibitin nan ka tabbatar ya gina asibitin kudaden da aka bashi yayi amfani da su idan ba kai haka ba yayi ha'inci to wannan ha'incin in Allah ya tashi yi masa ukuba ba zai tsaya kansa ba har kai saboda kai ne kake saman sa kuma dole ka sa ido kenan yanzu rashin sa idan ka shi ma kuskure ne gurin Allah subhanahu wataala kenan wajibi ne a matsayin ka na shugaba duk wanda ka wakilta yayi aiki dole ka sa masa ido wannan aiki da waka wakilta yayi aikin yanda ya kamata yanda ake so ko kuma bai yi ba kaga in yayi shikenan in kuma bai yi ba dole ka dauki mataki a matsayinka na shugaba dan ka tsira gaban Allah subhanahu wataala amma idan ka kika sa ido baka ma san yaya ba yayi aikin a bai yi aikin ba ko oho to idan har aka samu matsala cikin wannan aiki ko aka samu ha'inci ko zambo a cikin wannan aiki to laifin ba shi kadai yayi ba har da kai saboda kai kana saman sa to wannan yasa sayyidina Umar baya nada kafan sa ya zauna duk inda ya tura wakilansa garuruwa ne ba dai ba ba biyu ba ba goma ba garuruwa ne ga sunan Bardak tunda garuruwan da suka shiga karkashin daular musulunci a zamanin jagorancin sayyidina Umar ba su da iyaka saboda duk yankin Larabawa ya gama da su ya mamaye su suna karkashin ikon musulunci ya gangara ya tafi yankin Farisawa ya gangara ya tafi yankin Rumawa suka zama duk karkashin daular musulunci ka garuruwan ba iyaka to amma duk da haka sayyidina Umar kowane gari yana bibiya wakilan da ya tura suna wakilcin da ya kamata galibi yakan tura shugaba da alkali da kuma trader waɗannan guda uku yana tura su trader yana kula da baitul mali alkali kuma shike hukunci tsakanin mutane sai kuma shugaba shine mai wuka da nama mai zartarwa to duka waɗannan mutane guda uku sayyidina Umar yana bibiyan yaya suke gudanar da jagorancin ba fa gari ɗaya ba ba biyu ba ba goma ba duka garuruwan sayyidina Umar sai yana karatse su da bibiyar su yaya suke tsakanin su da talakawa ya suke jagoranci ya suke mu'amalantar dukiyar al'umma duka sayyidina Umar yana bibiyar wannan shi yasa wasu lokatai zaka ji an ce sayyidina Umar ya sauke gwamnan sa na gari kaza ya sa wani a gurbin sa saboda wani labari ya iso shi kan wani abu da gwamnan yayi wanda ba daidai ba me zai sa labarin ya iso shi saboda yanda yake bibiya to sayyidina Umar ya tura wasika zuwa ga gwamnan sa na Iraki akan ya aiko masa mutane guda biyu madaukaka masu falala karfafa zai musu tambaya game da Iraki da kuma mutan Iraki فبعث إليه صاحب الإراقيين لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم صاحب العراق شيني غمنا إراقي نسيدنا عمر أو أنت اللوكة سيا أيكا مسد متاني بدابي متن نفركو لبيد بن ربيعة كاقا يازا بايا درجي سبود لبيد بن ربيعة صحابين سكين صحبان النبي kuma ba lagalagan sahabi ba dama cikin sahabbai ba lagalaga nagartaccen ina nufin sahabi ne na can sama sahabi ne wanda yake madaukakin sahabi Labid bin Rabi'a yana cikin mawaƙan jahiliya Allah ya bashi basira da baiwa ta waka dan bayanin da ake cewa waƙoƙin da aka rawaito yayi a zamanin jahiliya waka guda 12,000 yayi a zamanin jahiliya gabanin ya musulunta to shine yazo ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da ƴan kabilar sa banu ja'far bin kilab Allah ya masa gamo da katar da musulunci ya musulunta ko musuluncin sa yayi kyau to annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya musulunta akwai wani waka da annabi yake jinjina ma waka wacce labid labid din shine yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace asdaqu kalimatin qala hashairu kalimatu labid yace mafi gaskiyar kalmar da mawaki ya fadi cikin mawaka baya kalmar da ko baya baitin da labid ya fadi shine annabi ya karanto baitin nasa ala kullu shay'in ma khala Allah batil yace wannan mafi kyawun waka mafi gaskiyar waka cikin waƙoƙi da mawaka suka yi baya waƙan labid annabi ya jinjina ma wannan waƙar tasa da yake cewa ala kullu shay'in ku saurara duk wani abu da ka sani ma khala Allah in banda Allah batil shiriri ta ne da shirme annabi yace to baya wannan waƙan cikin waƙoƙi da mawaka suka yi to bayan ya musulunta kuma sai ya ajiye waka a gefe bai ƙara yin waka ba banda wannan da aka kaito cewa annabi ya jinjina mata sai ya jibge waka a gefe ya rungumi alqur'ani yana karanta alqur'ani ba dare ba rana to shine lokacin da sayyidina umar ya zama khalifa sai ya zo ya same shi ya zo ya sami labid bin rabi'a Allah ya yarda da shi ya ce masa Nina na ji labari cewar kai shahararren mawaki ne tun ma gabaninka musulunta sai ce kwarai kuwa tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ya mun wannan baiwar sai ce to da Allah ka dan rera mun wata waka mana ko ta irin waka ka rera mun inji sayyidina Umar ya ce to ba wani abu sai ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai dauka alif lam mim zalika alkitabu la raiba fi har ya kai karshen baka sayyidina umar yana ta zaune yana ta sauraron tilawa ana ta tilawa bayan ya gama ya shiga ali imrana bayan ya gama sai ya shiru sayyidina umar yace ni fa ba qur'ani nace ka karanta mun ba waƙoƙi nake so ka mun sai ce ma kuntu li aqula baitan min ash-shi'ri ba'da id allamani Allahu al-baqarata wa ali imran yace bazan taba yin waka ba ban kasance mai yin waka ba bayan Allah madaukakin sarki ya sanar da ni bakara da ali imran ba yadda za a yi waka bayan Allah ya sanar da ni waɗannan manyan surori masu girma cikin alqur'ani to ta za a tsaya ina bata lokaci na wajen yin waka yace to ban kasance mai yin waka ba bayan Allah madaukakin sarki ya sanar da ni waɗannan surori madaukaka to wannan lafazi na labid sai burge sayyidina Umar sai ya ce to ba wani abu dama albashin da ake biyansa a shekara ana biyansa dirhami 2000 ne dirhami 2000 mun san yana da daidai naira nawa a yanzu dirhami 2000 idan za a kwatanta shi da naira a yau yana da daidai naira miliyan 33 da 280 wannan albashinsa na shekara ce yanzu a shekara za a bashi a miliyan 33 da 280 a naira ta Najeriya a wata yana daukan nawa kenan miliyan 2 da wani abu ko to bai kai uku ba bai kai ya kusa miliyan uku ko amma bai kai ba to wannan shine salarinsa a shekara ana bashi dirhami 2000 to da yayi wannan magana sayyidina Umar sai ta burge sayyidina Umar yaga yanda yake girmama alqur'ani kuma da baqara da ali imran da ma surori ne masu girma cikin alqur'ani suratul baqara da ali imran za su zo su ceci ma abocin su ranan tashin kiyama a gaban Allah subhanahu wataala sai yace to a salarinka na ƙara ma dirhami 500 sai aka wayi gari da a shekara yana daukan dirhami 2000 yanzu zai dauki 2500 2500 din nan kuma idan za a kwatanta shi da ne za a kwatanta su da naira suna da daidai naira miliyan 41 da 600 sai zaman to yanzu a shekara zai dauki
naira miliyan 41 da dubu 600 a shekara. To a haka ya rayu har ya koma ga Allah, duk da akwai riwaya da ta hakaito cewar zamanin khalifancin sayyidina Muawiya Allah ya yarda da shi, da yazo ya ga salarin mutane kowa dirhami 2,200, da yazo na Labid bin Rabi'a sai ya kai 2,500, wane 2,000, wane 2,000, wane 2,000, kai kuma 2,500, sai ce amirul mu'minina ne ya kara mun Umar, sai ce to gaskiya ina ga zan rage 500 din, yace ba wani abu ka rage, ni kan ma mutuwa zan yi har 2,000 ma in ban maka. To sai jikin sayyidina Muawiya yayi sanyi sai bar masa abunsa. To a zamanin Muawiya Allah ya da shi ya rasu yana dan shekara 157, tunda ya ga zamanin jahiliya, ya ga zamanin musulunci. To kaga ai wannan nagartaccen mutum, to shine mutum na farko da gwamnan Iraki ya aikowa sayyidina Umar. Mutum na biyu kuma yace Adi ibn Hatim shine Adi ibn Hatim At-Ta'i, wannan sananne ne a tarihin musulunci. Shi ma yana cikin wanda suka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 7 bayan hijiran Annabi daga Makka zuwa Madina. Annabi ya karrama shi, wasu malaman tarihi suka ce shekara ta 9, wasu suka ce shekara ta 10, amma dai zance mafi rinjaye shine a shekara ta 7 ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karrama shi, da yana addinin Kiristanci, addinin Nasara ke, addinin Nasaranci, wannan addini yake. Lokacin da ya ji labari an aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace sai ya ji ya kyamaci ba wanda yake kyamata a duniya kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya kwashi danginsa daga yankin Laraba sai suka tafi Sham, tunda Sham a can Nasara suka fi yawa. Sai ƴar uwarsa kwaya ɗaya ita ta saura, ita kuma ta karbi musulunci gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yanda ta kula da musulunci cewa addinin gaskiya ne da kyawawan ɗabi'u na musulunci. Wannan yasa ta je ta samu wannan ɗan uwa nata Adi ibn Hatim, ta masa bayani da yake mutum ne mai zurfin hankali, sai ce to bari zan je in saurari mutumin nan da kuke bayani, idan gaskiya yake to zan karbi abin da yazo da shi, in kuma ba gaskiya yake ba zan ban masa kayansa in yi tafiyata. To shine yazo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 7 bayan hijira. Annabi ya tarbe shi, ya masa 10 ta arziki, ya karrama shi, ya kyautata masa. To shine Annabi yake tallata masa musulunci, yace ka musulunta, sai yace baka san ina da addini bane, yake tambayan Annabi. Annabi yace ana san kana da addini mana, ai kai ne ma shugaba cikin al'ummarka, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. To Annabi ya masa wasu jawabai dai waɗanda suke masu tarin yawa, wanda suka kama hankalinsa. Take musulunta, ya karbi musulunci gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace sai aka wayi gari a duniya, ya ji a zuciyarsa ba wanda yake so kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, da kuma ba wanda ya wasa kamar manzon Allah. To shi wannan Adi ibn Hatim yake faɗi da bakinsa cewar tunda ya musulunta, lokacin sallah bai taɓa shiga ba, face yana kwaɗayi, yana shauƙin lokacin ya shiga. Yanzu misali ai mun yi sallar magriba, isha ba ta yi ba, ya ce to tunda ya musulunta har shauƙi yake, har fata yake, har buri yake, ina ma lokacin isha ya matso ya zo a yi shi yanzu. Don aka yi isha sai ya taɗo cin ganin lokacin sallar asuba, in aka yi asuba sai ya taɗo cin ganin lokacin ganin sallar azahar, in aka yi azahar sai ya taɗo cin ganin lokacin sallar la'asar, in aka yi la'asar sai ta fata yana tsoki, yana shauƙin lokacin sallar magariba. A haka ya rayu, tunda ya musulunta haka ya rayu har ya koma ga Allah. Baya sallata wata sallah ba ce yayi shauƙi, yayi buri, yayi fatar wacce za ta zo bayan ta ta zo yanzu, kenan sai zamanto dai kawai lissafin sa sallah 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 sallah. Sannan yake cewa tunda ya musulunta ba a taba iqamar sallah ba face yana da alwala, ba a taɓa yin iƙamar sallah cikin sallolin farilla ba face lokacin da za a yi iƙamar da alwalarsa. Ka ke nan wannan yana da wahala a ce raka'a ɗaya ta kubce masa. Abin na Sa'id ibn Jubair ya ce ya zauna tsawon shekara 40 kabbara harma ba ta taɓa kubce masa ba a salloli guda 5 da ake. To kai kuma a salloli guda 5 ɗin nan da ake, ka tambayi kanka yau daga sallar asubahi zuwa ta ishan nan salloli da kai guda biyar dukan su kai ba tare da kabbara harama ta kubce maka ba sallar wuni ɗaya ne kai zaka yi wa kanka hisabi shi yana bada bayani cewa ba wuni ɗaya ba ba wuni biyu ba ba sati ɗaya ba ba wata ɗaya ba ba shekara ɗaya ba yayi shekara 41 yana halattar sallar farilla cikin jam'i kabbara harama bata taba kubce masa ba to shi Adiyu bin Hatim At-Ta'i yace tunda ya musulunta ba a taba ikama sallah ba face yana da alwala lokacin da za a yi ikama sallah wace shekara musulunta muka ce shekara ta 7 bayan hijira ko to mun san yaushe rasu ya rasu shekara ta 67 bayan hijira wasu malaman suka ce shekara ta 68 ka kenan ya zauna shekara 60 ko 61 tsawon shekaru 60 ko 61 nan ba a taba ikamar sallah ba face yana da alwala yanzu ku duba al'amarin nan ku gani shekara 61 ba a taba ikamar sallah ba cikin waɗannan shekaru 61 face lokacin da za a yi ikamar sallar da alwalarsa ya kuka ga waɗanda suka san me hikimar da ta sa Allah ya halicce su wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun su suna ji a jikinsu cewar ai Allah ya halicce su ne don su yi ibada ba don su nemi duniya ba ba don su yi gwagwagwa da gwagwarmaya wajen fa'itashin neman duniya ba a'a ai ibada ce Allah ya halicce su to me zai hana su ba da lokaci 100% wa ibadar ta su su ba da daman su mu kuma ai ba mu da lokacin ibada me yasa na ce ba mu da lokacin ibada ibadan muna yin ta je kana yi ka saboda me ba mu da lokacin da za mu je mu koyi ibada ibadan ma dai muna yin ta ne kawai saboda mun taso cikin musulunci ya zama mana kaman al'ada ya zama mana kaman jiki amma inda muna yin ta a matsayin ibada bautar ubangiji dole ba za mu yi ta da jahilci ba sai mun je mun koyi yadda ake yin ta to amma a'a kashi 60 cikin 100 na musulmai da suke ibada zaka tarabbasu je sun koyi ibada ba kawai sun taso sun ga ana yi ne su ma sai suka tafi a yadda suka ga ana yi Allah ya datar da mu to Adi ibn Hatim shine mutum na biyu da gwamnan Iraki ya tura wa Sayyidina Umar su je ga Sayyidina Umar bisa buƙatar da Sayyidina Umar yayi na a tura masa mutane guda biyu fa qadima al-Madinata waɗannan mutane guda biyu da gwamnan Iraki ya tura su ga Sayyidina Umar sai suka taho garin Madina fa anaha rahilataihima bi fina'il masjidi ثم دخل المسجد فوجد عمرو بن العاص فقال له يا عمرو استعذل لنا على امير المؤمنين لوكاتين da suka iso garin Madina sai suka kwantar da raƙumansu ka kwantar da raƙumansu a farfajiyar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ثم دخل المسجد sai suka shiga cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam fawajada amr ibn al-as da suka shiga sai suka yi kicibus da amr ibn al-as amr ibn al-as shi ma wannan ya musulunta shekara ta 8 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi kuma abin da zai baka mamaki a habasha ya musulunta gurin sarkin habasha sarkin habasha ai mutan makka sun yi hijira zuwa garin sa shi kuma lokacin da aka yi hijira zuwa garin sa baya addinin musulunci yana addinin kiristanci shine sarkin habasha to amma shi sarki ne adili wanda baya bari a zalunci wani a garin sa to wanda suka je suka zauna a habasha sai sarkin habasha ya tasirance da su har ya karbi musulunci gurin su to shi amr ibn al-as a gurin sarkin habasha ya karbi musulunci bayan ya karbi musulunci gurin sarkin Habasha sai kado ya taho garin Madina ya zo gurin Annabi da shi da Khalid bin Walid da Uthman bin Talha a watan Safar suka zo garin Madina gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam to da suka zo da yake mayaka ne gwaraza ne Annabi sai ya sa su cikin harkan yaki da ake na yakan kafirai dumu-dumu yayi ma ta ba su jagoranci dan ya bada jagoranci wata wagar da ya tura zuwa zatu salasil ya bada jagorancinta wa shi Amr ibn al-As ya bashi dakaru mutum 30 ya tura shi zatu salasin yaje ya yayyaki a can to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta dora shi jagoranci daban-daban a lokacin da aka zo annabi yayi fathu makka ya tura Amr ibn al-As yaje ya rushe gunkin suwa gunki ne na kabilar Hudayl وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا تو غنكين سواع عمرو بن العاص النبي يتورا يجي يروشي تو شي عمرو بن العاص الله يرد شي سيدنا معاويه الله يرد شي لوكاتين دا يزما جاغوران جاغورا يا باشو غمنن مصر يا باو عمرو بن العاص غمنن مصر اكوي وني azanci da larabawa suke yi arada amran wa arada Allahu kharija ina bin kaman mun taba hikayar wannan azancin a wannan majalisi lokacin da sayyidina aliyu Allah yarda da shi yaje yaki khawarijawa ya kashe galibin su wadanda suka tsira yan tsiraru ne a naharawan wasu malaman tarihi suka ce a Haraura sayyidina Ali ya yaki khawarijawa ya kashe galibin su wanda suka tsira sai suka gudu makka da suka je sai suka yi mitin cewar a zo a kashe sayyidina Ali suka tura Abdurrahman bin Muljim ya je kashe sayyidina Ali suka tura wani cikin su ya je kashe Muawiya suka tura wani cikin su kuma ya je Misr ya kashe Amr ibn al-As wanda aka tura je kashe sayyidina Aliyu shi yayi dace ya je ya tsaya kofar gidan sayyidina Aliyu ya fito zai tafi sallar asuba ya daba masa wuka hasau uku sayyidina Aliyu yace aka kama shi yace to yana da magana guda biyu a bari ayi masa magani in ya warke ya san yanda zai da shi in kuma bai warke ba su kashe shi kisasi wan nafsu bin nafsi to sayyidina Aliyu bai dade ba Allah ya dauki rayuwarsa wanda kuma yaje gurin Muawiya shi ma ya kuskure shi ya masa rauni a bayansa amma dai bai samu ya kashe Muawiya ba wanda aka tura shi Misra gurin Amr ibn al-As da yaje sai yayi shiri irin shirin da Abu Lu'lu'at al-Majusi yayi wa Sayyidina Umar ya shirya wukarsa mai dafi ya sanya ta cikin mayafinsa a lokacin sallar asuba yayi ya fito ya shigo sahun gaba dama a yadda tsari yake a wancan lokaci shugaba shi yake jan mutane sallah to baya tantaman cewa Amr ibn al-As zai fito ya ja sallah yazo ya tsaya a sahun gaba to ranan kuma sai aka yi rashin sa'a Amr ibn al-As ba shi da lafiya sai ya tura Kharija yace je ya ja mutane sallah asuba kun san suna sallah ba haske da duhu yanzu mu hasken nan zamu yi sallah daral kowa na ganin kowa amma su za su yi sallah ban san waye yake tsaye kusa da ni ba wanda zai da ni sallah na dan sai na san dai wani ne ya saba jin sallah amma ban san waye ba to Kharija zo ya shiga jin sallah wannan ba Kharija ya fita wukansa ya ta daba wa Kharija har ya kashe Kharija ya dauka Amr ibn al-As saboda suna sallah cikin duhu ba hadisi ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar asuba bi ghalas da sauran duhun dare wanda zai zo ya tsaya a sahu bai san waye ke gefensa na dama ba bai san waye ke gefensa na hagu ba amma annabi ya kasance yana idan da sallar asuba a yayin da kowa zai gane wanda ke zaune kusa da shi saboda gari ya fara haske kaga kenan suna sallah cikin duhu to ya kashe Kharija sai bayyana cewa ya zo ne da nufin ya kashe Amr ibn al-As sai akai kuma rashin sa'a Amr ibn al-As bashi da lafiya to shine Larabawa suka dauki wannan ake kaman azanci na magana da shi idan mutun yayi niyan zai aikata kaza sai kazan da yayi niyya bai faru ba wani daban ne ya faru sai a ce arada amran wa arada Allahu kharija sai aka dauki abun kaman azanci na magana shi yayi nufin ya kashe Amr Allah kuma ba Amr yayi nufin ya mutu ba Allah yayi nufin Kharija ne zai mutu to haka yanzu in kai niyya zaka yi abu kaza abinda kai niyya zaka yi sai zai auku ba wani daban ya auku sai a ce kai abinda kai niyya daban Allah kuma abinda yayi niyya ya faru daban shine arada amran wa arada Allahu kharija to da suka zo suka shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tarar da Amr ibn al-As Allah ya yarda da shi fa qala lahu sai suka ce wa Amr ibn al-As ya Amru ya kai amru ista'adhillana ala amirul mu'minin, je ka nema mana izini gurin amirul mu'minina. Fa dakhala amru sai ya shiga gurin sayyidina Umar. Fa qala, sai yace assalamu alayka ya amirul mu'minin. Assalamu alayk, wannan sallama ce ko aminci ya tabbata a gare ka ya amirul mu'minin, ya kai amirul mu'minin. To kaga anan gurin kaman waɗannan ƴan aike da aka turo su suka zo da wannan laƙabi din ko, to wani martani sayyidina Umar ya mayar lokacin da Amru ya shiga gare shi ya ce masa assalamu alayka ya amiral mu'mini. Ina ga za mu jinkirta bayani kan martanin da sayyidina Umar ya mayar saboda ƙurewar lokaci, sai mu dasa aya a nan. Abubuwan da muka faɗi waɗanda suke dadai, Allah ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗi bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah gafarta mana. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.